sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniya rake tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 27 ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya, wato World Bank, ya sake sukan salon tsarin canjin kuɗi na babban bankin Najeriya a daidai lokacin da ra'ayoyi tsakanin masana tattalin arziki suka bambanta akan yadda ake sayar da dala. Za kuma ku ji cewa biyo bayan ambaliyar ruwa mai tsanani sosai cikin shekaru a Najeriya, akwai sassa da dama da har yanzu ba su samu ɗauki ba. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya, shahararriyar manhajar faifan bidiyon nan ta kasar China, TikTok, an haramta amfani da ita a dukkan na'urorin majalisar wakilan Amurka, a cewar bangaren gudanar da majalisar, inda ta yi koyi da wata doka da nan ba da jimawa ba za ta fara aiki, da ke haramta manhajar ga dukkan na'urorin gwamnatin Amurka. Ana ɗaukar manhaja a matsayin babban haɗari saboda batutuwan tsaro masu yawa, in ji babban jami'in gudanarwa na majalisar a cikin wani saƙon da ya aika yau Talata ga dukkan 'yan majalisa da ma'aikata. Kuma dole ne a share su daga duk na'urorin da majalisar ke sarrafawa. Sabuwar dokar ta biyo bayan wasu matakai da gwamnatocin jihohin Amurka suka ɗauka na hana TikTok mallakar kamfanin ByteDance Limited da ke birnin Beijing daga na'urorin gwamnati. Ya zuwa makon da ya gabata, jihohi 19 akalla sun toshe manhajar daga na'urorin mallakarsu, saboda damuwar gwamnatin China za ta iya amfani da manhajar don bin diddigin bayanan Amurkawan da ke amfani da ita. Yau ranar Talata, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gabatar da martanin Rasha da aka daɗe ana jira game da ƙarin farashin ƙasashen yammacin duniya, inda ya rattaba hannu kan wata doka da ta haramtawa ƙasashen da abin ya shafa makamashin Rasha daga ranar 1 ga watan Fabrairu har tsawon watanni 5. Rukunin manyan ƙasashe 7 da tarayyar Turai da Australia sun amince a wannan watan kan farashin ɗan ɗanyen mai na Rasha da zai fara aiki daga ranar 5 ga watan Disamba kan dala 60 kan kowace ganga, saboda abin da suka kira aikin sojanar da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine. Dokar ta Kremlin ta ce za ta fara aiki ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2023, kuma ya shafa har zuwa 1 ga watan Yuli. Za a dakatar da fitar da ɗanyen mai daga ranar 1 ga watan Fabrairu, amma gwamnatin Rasha ce za ta tantance ranar da za ta dakatar da fitar da ɗanyen man, kuma zai iya kasancewa bayan 1 ga watan Fabrairu. Dokar ta kunshi wani sashe da ke ba Putin damar yin watsi da duk wasu dokoki a lokuta na musamman. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar majalisar dokokin Amurka Ilhan Omar ta yaba da nasarorin baya-bayan da gwamnatin Somalia da dakarun al'ummar yankin suka samu kan mayakan Al-Shabab a yankunan tsakiyar ƙasar Somalia. Ilham, wadda haifaffiyar Somalia ce, ta ziyarci ƙasar ta ranar Alhamis a birnin Mogadishu, ta gana da shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mahmud da Firaminista Hamza Abdi da mambobin majalisar zartarwa da 'yan majalisar dokoki a jiya Litinin. Da take jawabi a wajen wata liyafa cin abincin dare da minista ya shirya, Ilham ta ta yi shugabannin Somalia murnar babban nasara kan mayakan Al-Shabab. Omar ta yi kira da haɗa kai wajen fatattaka ƙungiyar da ta zarga da ƙasƙantar da musulunci. Yayin da ƙasashen Amurka da China ke fafata a fagen samun tasiri a duniya, ana ƙara samun tashin hankali tsakanin manyan ƙasashen kudu maso gabashin Asiya dangane da manufofin tattalin arziki da takaddamar yankuna a tekun kudancin ƙasar China da kuma 'yancin kai na Taiwan. A ranar 1 ga watan Janairu ne za a fara aiki da babbar yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki ta yankin, yarjejeniyar cinikayya cikin 'yanci da ƙasar China ta jagoranta tsakanin ƙasashe 15 na Asia da Pacific, ciki har da dukkan mambobin ƙungiyar Asian guda 10 da kuma Australia. Japan, Korea ta Kudu da New Zealand ita ce yarjejeniyar cinikin 'yanci mafi girma a duniya. A wajen taron kolin China da kungiyar Asian karo na 25 a watan jiya a Cambodia, Firaministan ƙasar China Li Keqiang ya bayyana a cikin jawabinsa cewa yawan ciniki tsakanin China da Asian ya kai har dalar Amurka biliyan 798.4 a cikin watanni 10 na farko a shekarar 2022. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashe a yau Talata da su taimaka wa musulman Rohingya da suka makale a teku yayin da aka ce akalla mutane 20 ne suka mutu, yayin da wasu ɗaruruwa suka sauka a inda nushe bayan shafe makonni a tekun Indiya. Kusan 'yan ƙabilar Rohingya 500 ne suka isa inda nushe cikin makonnin 6 da suka gabata, yayin da wasu ba su samu aiki ba. Duk da yawan roƙo da neman agaji, in ji hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An faɗa jiya Litinin cewa shekarar 2022 ka iya zama ɗaya daga cikin shekaru mafi muni a cikin teku cikin kusan shekaru 10 ga 'yan ƙabilar Rohingya, inda adadinsu ya ƙaru da ke tsirewa mawuyacin hali a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. An yi imani cewa kwale-kwale ɗaya ɗauke da mutane 180 ya nutse a farkon watan Disamba, inda ake kyautata zaton duk waɗanda ke cikin jirgin sun mutu, a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama.
Gai da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Bankin Duniya wato World Bank ya sake sukan salon tsarin canjin kuɗi na babban bankin Najeriya a daidai lokacin da ra'ayoyi tsakanin masana tattalin arziki da manazarta suka bambanta akan yadda ake sayar da dala. A yanzu dai dalar Amurka ɗaya ta kama naira 760 a kasuwan bayan fage a maimakon naira 445 da ake yin canji a hukumance. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ta aiko mana da rahoton.
A wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na yanar gizo, Bankin Duniya ya bayyana cewa tsarin tafiyar da canjin kuɗi na babban bankin Najeriya CBN ya jawo wa ƙasar hasarar zunzurutun kuɗi har dalar Amurka biliyan 144.1, kwatankwacin naira tiriliyan 64.3 daga shekara 2017 zuwa kwata na farko na shekara 2021. Rahoton ya nuna cewa Bankin Duniya da ma asusun lamuni na duniya sun mayar da hankali sosai akan yadda babban bankin Najeriya ke tafiyar da manufofin canji a ƙasar, inda suka bada shawarar yin canji a hukumance. Amma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya dage cewa tsarin kula da ruwa a halin yanzu shine mafi a'ala a ƙasar. To, sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin duk ba a nan gizo ke saka ba.
Kana so ka daidaita naira da dala, ba ka da dalan da yake za ka yi amfani da shi wajen shigo da kayayyakin da kake bukata, da wanda kake bukata da wanda ba bukata. Matsalar Najeriya shine ai kusan kacokan mun dogara daga shigo da kayan kasashen waje. Mu ba abinda muke sarrafa wanda zamu kai kasan waje mu sayar mu samu kudaden kasashen waje.
Shi kuwa manazarci a fannin tattalin arziki da cigaban kasa, kuma malami a Jami'ar Tarayya ta Kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, yana ganin akwai abin dubawa a salon canjin kuɗi da kasar ke amfani da shi a yanzu.
Idan an ce an kashe wannan kuɗin domin a tallafi darajar naira ne, kuma ya zamanto darajar naira ya daɗa ɓaci, to kenan akwai abin da yake faruwa a wannan wajen. Ko dai an ba da kuɗin ba a je an yi aikin da shi ba, ko kuma an ba da kuɗin amma an yi aikin ba yadda ya kamata a yi shi ba, saboda haka ba za a ga sakamako mai kyau ba.
Amma ga ɗaya cikin manyan masu canji a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Umar Garkuwa, ya bayyana ra'ayinsa ne akan faduwar darajar nairar.
Duk ɗan canjin da ya kwana a Najeriya, wallahi barin ga miki, bai da wani buri ne ajiye dala miliyan ɗaya a cikin kuɗinsa don ta yi tsada ya saida. Duk dalan da kika ga an fitar daga banki ake fiddo ta, duk bankin da kika an saye ta, ma'aikatan banki su suke sayen ta, ko da wani ne yake da wannan accounting a cikin bankin din. So don haka kawai duk wani abin da suke kokari su yi magana ce kawai ta irin ana nade tabarmar kunya da hauka.
Akan dalilan faduwar darajar nerar. Amma a wata hira da ya yi da muryar Amurka a kwanakin baya, daraktan kuɗi na babban bankin Najeriya Ahmed Bello Umar ya ce duk abin da babban bankin Najeriya ya yi a harkar hada-hadar kuɗi a ƙasar ba a yi shi domin a musgunawa kowa ba.
Na farko dai ƙasashe suna canza yanayin kuɗinsu ne shekara 5-8, mu mun yi wajen shekara 17 ko 20 ba mai ba. Abin da yasa aka yi shi saboda a ba mutane daman samun wuraren da za su bada abubuwan su.
Abin jira a gani shine irin sauyi da CBN zai yi wajen sake farfado da darajar nerar da a yanzu haka ake sayar da shi akan naira 760 a kasuwan bayan fage, amma kuma ana sayar da shi naira 445 a bisa ka'ida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, inda biyo bayan ambaliyar ruwa mai tsanani da aka samu cikin tsawon shekaru a Najeriya, akwai sassa da dama da har yanzu ba su samu dauki ba. Ma'aikatar agajin jin kai ta kasar ta ce fiye da mutane miliyan 2.5 ne ambaliyar ruwa ta shafa a fadin Najeriya. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar da rahoton.
Baya ga asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske, ambaliyar ta yanke wasu sassa da ya zama ba a iya bi a duk lokacin da ake yin ruwa, kuma zuwa yanzu irin waɗannan tituna da lamarin ya shafa suna biyuwa ne don aikin gayya na wucin gadi da jama'a suka yi. Sheikh Aliyu Muhammad Said Gamawa shugaban al'umma ne a jihar Bauchi da ke cewa garin Gamawa na da babbar kasuwa da ambaliyar ruwa ya yanke garin daga hanyoyin da ake shiga, inda gyaran wucin gadi ne ya taimaka ake samun kutsawa, amma har yanzu akwai inda san baya biyuwa. Sheikh Gamawa ya aza alhakin kan shugabannin siyasa na sakaci da in aka yi shiru har ma wata damunar ta zagayo ba za a ga wani matakin da ya dace ba.
Wakilanmu a jiha, wakilanmu a gwamnatin tarayya, wakilanmu a dukka, saboda rashin tausayin al'umma da kin kulawa da al'ummar mu da maida hankali zuwa ga abin da ya dami kansu kawai da zuciyarsu, an ki a taimaka al'ummar mu, an ki jin tausayin al'umma. Wallahi ba daruruwa ba, dubban al'umma ne suke shan wahala. Motoci sun sha kwana a daji a tsakanin zaki da Gamawa a kusan ƙarshen damana. Masu ƙananan motoci, musamman waɗanda suke ɗan neman abinci da tsofaffin motoci, sun yi asara. Masu amfanin gona suna shan wahala, masu kawo dabbobi suna shan wahala. Amma a rasa wanda zai je tausayin su, babu abin da zamu iya yi sai mu kai ga Allah. Muna roƙon Allah ya saka mana, Allah ya fi ƙarfin kowa.
A lokacin da take bayani kan illar ambaliyar ruwan, ministan jin kai Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ɗaukar matakan hana aukuwar ambaliyar da kuma kare rayukan al'umma. Sadiya ta ce gwamnati na sane da yawan gonaki ma da ambaliyar ruwa ta shafa, kuma an raba wa jama'a kayan tallafi.
Gidajen kuma da gaba daya suka zama damage 82,053, gonaki kuma da abun ya shafe su hectare 108,392, wa'inda kuma gaba daya gonakin su ruwan ya tafi da su hectare 332 da kuma 327. Ambaliyar ruwa in ya zo zai zo, zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abinda kurin ya kamata a yi shi ya dauki matakai.
Da yake magana kan ambaliyar, barista mai nasara Kogo Umar ya ce mutane na da hurumin gurfanar da hukumomin gwamnati gaban kotu, matukar ba su agaza musu al'amuran ambaliya ba.
Tsarin mulkin Najeriya da dokokin duniya da kuma kudurori na Majalisar Dinkin Duniya da na kungiyar kasashen Afirka duka sun ba su wannan tanadi na 1-6 na kungiyar kasashen Afirka. Akan haka ne gwamnati ta kafa hukumomi na tallafa mu jama'a da hukumomi na kota kwana na idan bala'i ya samu. To amma duk da haka hukumomin nan nauyi ne ga ita gwamnati, musamman ma shugaban kasa, karkashin sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya yi kokari ya rika binciken yaya suke wannan aikin. Idan ba a gamsar da mutane wajen yin ma jama'a hidima, wanda shine dalilin kafa wannan hukumomin, to ai kokari a rika yi ma waɗannan wuraren garan bawu ana hukunta mutane, ana yin abin da ya kamata. Mutane na da dama, ko da su shigar da kara ne wadda take za ta kalubalanci hukuma, dole ta yi abin da ya kamata.
Ambaliyar damunar ta ma raba jihohin Kudu da Arewa, inda hakan ya haddasa ƙarin tsadar farashin fetur da wasu kayan masarufi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ki Hawwa Umar da wannan rahoton. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
A yayin da babban zaben shekara ta 2023 ke kara kawo jiki a Najeriya, shugabannin addinin Musulunci na ci gaba da fadakarwa, musamman ma a yankin arewacin Najeriya, domin ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Akan haka ne ma ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ta gudanar da wani taron bita ga limamai da malamai har ma da shugabannin kungiyoyin musulunci daban-daban akan yadda za a tinkari wannan babban aiki da ke gaban duk wani dan Najeriya. Babban daraktan harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar Rabi Ubeji, ya ce sun shirya wannan taron bita ne domin fadakar da malamai akan kaucewa tallata wani dan takara a lokacin hudubar Juma'a ko kuma a lokacin da suke wa'azi akan mambarorin su.
A siyasa ta tantaro abinda suka saba na fadakar da yan takarkar su yi amfani da kalmomin da suka dace. Daga ƙarshe shine a hukumar kula da lamuran addinai ta tattauna da malamai kuma an cimma matsaya gaba daya ittifaki akan kada wani malami ko wani limami amfani da mambarinsa ko majalisin karatunsa ko islamiyarsa wurin tallata wani party ko dan takara, saboda idan kana tallata wani party akwai waɗanda suke opposition parties, yan hamayya suna halarci a masallacin nan, suna nan a makarantunku, to bai kamata a ce malami a matsayin shi na uba ya nuna bambanci ba cikin yaya tsakanin yayansa.
A kasarin kungiyoyin addinin musulunci dai sun samu halartar wannan taro, gama dai abinda wasu daga cikin su ke cewa.
Sunana Hussein Idris, ni ne sakatare na Fitanul Islam na jihar Niger kuma shugabanta na masu da'awa masu wa'azi na jihar gabakida. Ya zama mana wajibi mu shugabanni yanzu in muka koma mu tara ainihin mabiyan mu gabakida mu gaya musu cewa abu ne wanda yake son riga sun sani, amma wasu lokaci akan samu kaman tuntube na harshe.
Sunana Rabi Usman Garima, imamu na masallacin Yamma Bushishi. Mun dade muna jiran mu samu irin wannan rana, kuma gaskiya wannan hukuma da take kira mu ta addinai gaba daya tsakanin Kirista da Musulmi yayi sosai ya dace.
Sunana Alhaji Abubakar Yakubu Boso daga Jama'atul Islam Niger State. Wannan meeting da Bureau for Religious Affairs ta kira mu domin mu zo a gaya mana dokoki da gwamnati ta ajiye na kan maganan malaman mu da kan yi, especially malaman Juma'a wanda kan hawa mambari, malaman makarantu da sauransu ana habaici saboda lokacin siyasa, ana maganganun wanda bai dace ba. To shine aka kira don a jawo hankulan mu da mu kula mu yi komai bisa ka'ida yanda gwamnati ta ajiye da kuma ra'a musulunci.
Sunana Muhammadu Sanusi Irana, ni ne sakataren jama'a ce zalisun gida wa kamata sunna bangaren Kaduna. Hakikatan kowa yana da irin ra'ayinsa, ba iya hana mutane ra'ayoyinsu, amma kuma dole ne mu kiyaye mutunci da kima ta addinin musulunci.
Sunana Haruna Musa, kungiyar Izala ta Jos State Chairman. Gaskiya musulmi ya kamata muna haduwa maganan mu ya zama daya, hankalin mu su dawo wuri daya.
Babban daraktan agajin Izala a Najeriya, Injiniya Mustapha Imamu Siti, ya ce a bangaren su ma sun baiwa 'yan agajin Najeriya kimanin 13,000 horo na musamman akan yanayi irin na tsaro da kuma kyautata zamantakewa a tsakanin jama'a, har ma da yanayi irin na siyasa a birnin Kano a ƙarshen makon nan da ya gabata.
Alhamdulillah, muna cike da farin ciki kwarai da godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Gashi kamar yadda muka ambata, wannan kamfin Allah ya sa mun kawo ƙarshen shi, mun fara lafiya mun kawo ƙarshen shi lafiya. Babu abin da yafi wannan jin daɗi.
Horaswa da aka bar wa 'yan agaji a wannan waje, wani kira kake da shi gare su domin yadda za su mu'amalanci al'umma bayan kowanne ya koma gidansa?
Alhamdulillah, muna kira ga 'yan uwa 'yan agaji kamar yadda suka samu horaswa da tarbiyya, wannan karantarwa da aka yi musu, in sun koma gida su yi kokari su kaddamar da ita ga sauran 'yan agaji da suke ƙasa waɗanda Allah bai ba su ikon zuwa ba. Kuma muna ƙara kira a gare su, kamar yadda muka ji a cikin jawabai ko takaddu da maluma suka gabatar, koma mu je mu ci gaba da neman ilimi, mu ci gaba da neman sana'a, in muna da ita kuma mu ƙara inganta ta, za mu ga taimakon Allah a cikin dukkan al'amuran da muke gudanarwa.
To shi ma dai Pasto Yohana Boro, ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar wanzar da zaman lafiya da sasantawa a Najeriya, ya ce bisa la'akari da yadda malamai suke amfani da wuraren wa'azi tamkar wani dandali na siyasa, matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka ya yi daidai.
Malamai sun riga sun tsunduma kansu, wato ƙalilanmu ko kuwa baragurbi ko kuwa wasu masu su biya kansu wasu bukatu ko cimma wasu muradu sun sa kawunan su a cikin wannan, kuma abin ya su ya kawo mana miskila a zabe na karshen da aka yi a 2019. Yanzu kuma an fara irin wannan gashi nan a kafiyar da labarai na social media bin na kara bata, don da haka wallahi babban hikima ne da gwamnatin Niger suka yi. Kuma ina kira ga malamai ko ina suke, don Allah su daina tilata wani dan takara, domin an kira mu mu yi ida da sakon Allah ne na kawo mutane ga shiryewa da Allah Ubangiji, mu kuma fahimtar da su yadda za su samu aljanna.
Na'am,
kamar da haka malamai mun hatar
me kuke gaya wa fastoci da sauran malaman Krista masu wa'azi ga jama'a?
To gaskiya shi ne duk wanda ke jibiya na duk tattaunawa ko ina, ko a cikin coci ko a cikin gidajen radio television da menene da majalisu da jaridu, to ina kira ga malamai, kuma mukan gaya wa kowane malami ya ji tsoron Allah, malamai addinin Krista, kada su sa bakin su. Wani su kam sun riga sun kututa su sai abin da sun ganda ma yi, amma ba su san illolin da za su kirawa ga talakawa. Haka muka yi, aka yi ba aka sami sabani, aka sa abin da muke tunani ko kuwa ke cewa zaton da muka yi, to kar mu sake irin wannan kusko, don zai iya hada rikicin addini a kasar nan, zai raba mu ya hana mu zaman lafiya a kasar nan, domin babu yadda za mu yi in kuwa wanda aka muka yi tallata in an je ba su iya yin abin da muke bukata ko kuwa talakar ke bukata, za a dawo kanmu ne, to kimanmu za ta fadi warwas, kuma ba za a ji mu ko da mun sake magana ko gaskiya ko ba gaskiya ba nan gaba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce bisa la'akari da mahimmancin malamai ne da kuma shugabannin addinan, shi yasa ta ɗauki irin wannan mataki na horar da malaman. In ji babban mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai Alhaji Tanko Baba Ahmed Bargu.
Abun da muke bukata na shine a kara fahimtar juna. In malami ya hau minbari minti 5 zai fi tasiri a zukatan al'umma, don su tashi bayan faɗin sa cewa Allah ya ce annabi ya ce. To sai ka ba dan siyasa wannan maganan, ka bashi awa 10 ba za ta irin wannan tasirin ba. Shi sa dole an so malamai suna da ma'ana, suna da tasiri cikin siyasa.
Fata dai kulliya ta biya kudin sabulu ta yadda jama'a za su fahimci abin da ake nufi, domin samun nasarar kammala waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a taƙaice.
Da kuma Kadri Abdu Isaka Isaka na Doso wanda bai faɗi ba, kowa ce mai rai, kuma da ba sun san juna, saboda kamar yadda muka gaya muku ɗazun nan tare su kai final a shekara 2015 a Doso. Dai Kadri Abdu ya ce takobi a wannan shekarar shi ya kada adama.
Yanda ake ci gaba da kafsa kenan a garin Difa na jamhuriyar Nijar a wasan kokowar gargajiya ta kasar, yan kokowa na jihohin kasar guda 8 su 80 ne, 10 a kowace jiha suka soma karawa a ranar Asabar ta gabata. Ayuba Hassan na Agadez shine ya soma kai kasa a wannan shekara ta 2022 ta 2023 ta bana, a lokacin da suka goga da Aliseni na Doso zoke ranar yau Talata jihar Difa mai masaukin baki ba ta da yan kokowa ko guda a tsaye, yayin da gabanin karawar Doso da Yamai a daidai lokacin hada wannan rahoton kowace daga cikin jihohin biyu na da yan kokowa hudu a tsaye. Sai dai a cikin karawar an kada lawali dan tambaye na Doso, kenan Doso ta koma da yan kokowa uku, jihar Tawa tana da yan kokowa biyu, Zandar daya, Agadez daya, Maradi uku, Tilabiri tana da ɗan kokowa guda, jihohi bakwai duk dai suna da ɗan kokowa a tsaye banda jihar Difa da ba ta da ɗan kokowa ko guda. Kokowar dai ta bana ta takobi na ƙasa ta kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar zai kammala ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 a garin Difa. Zakaran kokowar ta gargajiya ta jamhuriyar Nijar Kadri Isaka mai laƙanin suna Isaka Isaka na Doso da
sau hudu yana lashe wannan takobin yana daga cikin yan kokowar da ke tsaye zuwa wannan ranar ta yau talata. Zakaran kokowar ta jamhuriyar Nijar kan lashe takobi da sefa miliyan 10 da doki da sauran kyaututtuka. A ci gaba da wasannin kullun kafa duddai a jamhuriyar ta Nijar ta Super League Professional ta kasar da har aka kai mako na tara domin an yi wasa daya da ya shafi wannan makon wanda ya hada USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ASFAN inda USGN din ta nasara da banza sauran wasannin na mako na takwas sun hada da nasarar da USGN Union Sportive de la Garde Nationale du Niger ta nasara da banza gaban AS Police ta Birnin Mai sai Espoir Football Club ta Zanda da tamaki Olympic Football Club ta Niamey da ci da da nema GS tawa jangorzo ta mara dibiu da nema sai Liberty ta Yamai ta yi banza da AS Nijelek ta babban Birnin Mai AS Fan ta Sozoji ta hankade Sail Sporting Club ta mai da ci uku da nema. Idan muka dibi tafiyar wasannin kwallon kafa na League Professional ta jamhuriyar Niger ta farko da ita ce AS Fan ta Sozoji da maki 20 ta biyu Union Sportive de la Garde Nationale du Niger ta Askarawan Garde da maki 14 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Askarawan Gendarma ita ce ta uku da maki 13 ta hudu AS Police ta ƴan sanda da maki 11 sai Sail Sporting Club ta Birnin Mai tana ta biyar da maki 11 ta shida AS Don ta custom da maki 10 AS Nijelek ta wutar lantarki tana ta bakwai da maki 10 ta takwas ita ce Irana ta mahakar ma'adanin uranium da ke Arlet jihar Agadez tana da maki 9 ta tara GS Tawa da maki 8 ta 10 Liberty ta mai da maki 8 ta 11 Olympic ta mai da maki 8 ta 12 Espoir ta Zandar da maki 4 ta 13 Jangorzo ta Maradi da maki 3 sai ta 14 Ako Kana da Arlet jihar Agadez da maki 3 Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice binta shahararriyar manhajar faifan bidiyon nan ta kasar China TikTok an haramta amfani da ita a dukkan na'urorin majalisar wakilan Amurka a cewa bangaren gudanarwa na majalisar inda ta yi koyi da wata doka da nan ba da jama'a ba za ta fara aiki da ke haramta manhajar daga dukkan na'urorin gwamnatin Amurka. Ana daukan manhajar a matsayin babban hadari saboda batutuwan tsaro masu yawa, inji babban jami'in gudanarwa na majalisar a cikin wani sako da aka aika yau talata ga dukkan 'yan majalisa da ma'aikata, kuma dole ne a share su daga dukkan na'urorin da majalisar ke amfani da su. A yau talata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gabatar da martanin Rasha da aka dade ana jira game da karin farashin kasashen yammacin duniya, inda ya rattaba hannu kan wata doka da ta haramta wa kasashen da abin ya shafa makamashin Rasha daga rana 1 ga watan Fabrairu har tsawon watanni 5. Rukunin manyan kasashe 7 da tarayyar Turai da Australia sun amince a wannan watan kan farashin danyen mai na Rasha da zai fara aiki, wato da ya fara aiki ranar 5 ga watan Disamba, kan dala 60 akan kowace ganga saboda abin da suka kira aikin soja da Rasha ke yi a Ukraine. Yar majalisar dokokin Amurka Ilhan Umar ta yaba da nasarorin baya-bayanan da gwamnatin Somalia da dakarun al'ummar yankin suka samu kan mayakan al-Shabab a yankunan tsakiyar kasar Somalia. Ilham, wadda haifaffiyar Somalia ce, ta zirce kasar tun ranar Alhamis. A birnin Mogadishu ta gana da shugaban kasar Hassan, wato Hassan Sheikh Mahmud, da Prime Minister Hamza Abdi, da mambobin majalisar zartarwa da 'yan majalisar dokoki duk a jiya Litinin. Da take jawabi wajen wata liyafacin abincin dare da Prime Minister ya shirya, Ilham ta taya shugabannin Somalia murna babban nasara kan mayakan kungiyar Al-Shabab. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci kasashe yau talatar su taimaka wa wasu musulman Rohingya da suka makale a teku, yayin da aka ce akalla mutane 20 ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka sauka a ƙasar Indonesia bayan shafe makonni a tekun India.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham ta tafa da umarni da ni injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleimani ne nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalama.